sa da ke ga zai Premier League na kasar England shekara 2017 zuwa 2018 wasannin mako na 25 a yau za a fafata wasanni guda uku inda kungiyar kwallon kafa ta Swansea City da misalin karfe 9 saura kwata da dare za su fafata da kungiyar kwallon kafa ta Arsenal West Ham United a gidan su tare da kungiyar kwallon kafa ta Crystal Palace duka a wannan lokaci ga misalin karfe 9 kuwa kungiyar kwallon kafa ta Huddersfield za su barji gumi da kungiyar kwallon kafa ta Liverpool har ila yau a kasar ta England a bidda jadawalin gasar cin kofin kalubale zagaye na biyar wato FA Cup na shekarar 2017 zuwa 2018 inda kungiyar kwallon kafa ta West Brom za su fafata da kungiyar kwallon kafa ta Southampton Chelsea kuwa za su fafata da kungiyar kwallon kafa ta Hull City Leicester City za su fafata da kungiyar kwallon kafa ta Sheffield United da kungiyar kwallon kafa ta Huddersfield Town ko Birmingham City wanda ta samu nasara a cikin su fafata da kungiyar kwallon kafa ta Manchester United Millwall ko kungiyar kwallon kafa ta Rochdale suna jiran tsakanin kungiyar kwallon kafa ta a tsakanin su wanda za su ci da su kara da kungiyar kwallon kafa ta Newport County da ko kungiyar kwallon kafa ta Tottenham wanda suka samu nasara a tsakani Brighton and Hove Albion kuwa za su fafata da kungiyar kwallon kafa ta Coventry ne Wigan za su fafata da Manchester City idan muka leƙa kasar Spain kuwa bangaren kofa da zai wasan kusa da na ƙarshe wato semi final an fi da jadawalin kamar haka shi ma inda kungiyar kwallon kafa ta Leganes za su fafata da kungiyar kwallon kafa ta Sevilla a gobe sai kungiyar kwallon kafa ta Barcelona suna tare da kungiyar kwallon kafa ta Valencia a ranar 1 ga watan Fabrairun 2018 sai ranar 7 ga watan Fabrairun 2018 a sake dawowa a fafata tsakanin kungiyar kwallon kafa ta Sevilla inda Leganes za ta kai mata bakunji ranar 8 ga watan biyu na shekarar 2018 kuwa kungiyar kwallon kafa ta Valencia ne za ta karɓi bakuncin kungiyar kwallon kafa ta Barcelona a wasan Copa del Rey din zagaye na biyu idan muka dawo bangaren sai da tsaron wasan kwallon kafa ta duniya kuwa kan wasan gaba na kungiyar kwallon kafa ta Chelsea na shirin sai koma kungiyar kwallon kafa ta Borussia Dortmund a mazaunin Aro kungiyar kwallon kafa ta Watford tana buɗin zawalcin ɗan wasan kungiyar kwallon kafa ta Barcelona Gerard Lopez dan di Lopez ɗan shekara 23 da haihuwa Manchester United ta nuna sha'awar da ɗaukar Arturo Vidal ɗan shekara 30 da haihuwa sai kungiyar kwallon kafa ta Bayern Munich Arsenal ta amince da su sai da ɗan wasan ta Oliver Giroud wa kungiyar kwallon kafa ta Chelsea inda ta samu masa farashin farko a kan miliyan 35 kungiyar kwallon kafa ta Swansea City ta sa kan miliyan 18 wajen sayan ɗan wasan kungiyar kwallon kafa ta West Ham mai suna Andre Ayew ɗan ƙasar Ghana West Ham sun cimma yarjejeniya tsakanin su da kungiyar kwallon kafa ta Liverpool wajen ɗaukar ɗan wasan su mai suna Daniel Sturridge zuwa kungiyar ta West Bromwich a mazaunin Aro zuwa ƙarshen kakan wasan bana kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid tana buƙatar mai horar da kungiyar kwallon kafa ta Tottenham Mauricio Pochettino a matsayin mai koyarwa da kungiyar nan gaba Manchester City tana buƙatar ɗan wasan kungiyar kwallon kafa ta Chelsea Eden Hazard a daga kungiyar ta Chelsea inda ta samu masa kuɗi kan miliyan 150 iya abin da ya samu kai kenan daga nan dan dalibi ya huta lafiya